Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na Murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 101.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad Dalol FM da kuma Niya a birnin Kunni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a kodi yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau Juma'a 3 ga watan Mayun shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi kuka lalubo wato 11 kenan na safe a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugabannin Turai na Jamus da Burtaniya na kasashen Afirka ta yamma don bunƙasa harkokin tattalin arziki, al'adu da diplomasiya. Mahaukaciyar guguwar da ake fargabar isowar ta ƙarshen ta ta dira India. Yayin da wata guguwar ta haifar da wasu cututtuka a Mozambique. Yau ce ranar 'yan sanda ta duniya, sannan Prime Minister New Zealand tana dab da zama amarya.
To kanin labaran duniyan kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a wani mataki na neman bakin zaren matsalar tsaro a arewacin Najeriya a karon farko. Gwamnatin tarayya ta gayyaci shugabannin Fulani ciki har da masu bore domin jin ƙorafe-ƙorafen su.
Harkar yaƙi ta duk duniya ba taɓa ƙare ta da bindiga ba. Da zaunawa a fahimci juna ake ƙarewa. Muna gani yau an kafa foundation na tabbatar da zaman lafiyar Fulani da manoma.
Yayin da ake bukukuwar ranar 'yan jarida ta duniya, ko waɗanne irin ƙalubale mata 'yan jarida ke fuskanta a jamhuriyar Nijar?
Ka ta neman rahoto, wata rana kanin ka je gidan naka dare yayi. Mata ba a ba mu dama a ce yau an ɗauki mace da Chris and Chef, ko a ce guda-guda ne kake gani.
Za ku ji ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni, sannan muna tafi da shirin duniyar Amurka da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko bari Zahara Aminu Fage ta karanto mana labaran duniya. Sunana Mahmud Lalo.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Shugabar kasar Jamus Angela Merkel da sakataren harkokin wajen Burtaniya Jeremy Hunt na ziyarar kasashe daban-daban na Afirka a cikin wannan mako. Alamar da ke nuna cewa kasashen yammacin Turai sun fara neman wasu hanyoyin faɗaɗa harkokinsu na tattalin arziki da kasuwanci da maganar shige da ficen baƙin haure da kuma harkokin tsaro. Ita dai shugabar Jamus Merkel yanzu haka tana ziyartar kasashen Burkina Faso, Niger da Mali ne, inda take bayyana shirin Jamus na zuba jarin dala miliyan 68 don bunƙasa ayyukan 'yan sanda da sauran ma'aikatan tsaro. Yanzu haka akwai sojojin Jamus fiye da 1,000 da ke kasashen Afirka suna aikin kiyaye zaman lafiya da kuma yaƙi da ƙungiyoyin 'yan fafutukar Islama da ke kasashen. Yayin da hakan ke faruwa, shi ma sakataren harkokin wajen Burtaniya Jeremy Hunt yana Afirka ɗin don ƙaddamar da wani yunƙuri inganta dangantakar diplomasiya tsakanin Burtaniya da ƙasashen, inda har zai buɗe sababbin ma'aikatan jakadancin Ingila a ƙasashen Nijar da Chadi da kuma bayyana shirin kashe fiye da dala miliyan 5 wajen koyar da harshen Turanci wato Ingilishi. Rahotanni daga India na cewa mahaukaciyar guguwar nan ta Fani da ake fargabar zuwanta ƙarshen ta ta dira a jihar Odisha ta gabashin ƙasar a yau Juma'a, inda take tafe da ruwan sama da kuma iska mai ƙarfin gaske. An ce mutane sama da miliyan 100 ke kan hanyar wannan guguwa, kuma akalla mutane miliyan 1 da ke bakin gabar teku sun saurari jan kunnen da gwamnati ta yi musu. Tuni sun tashi sun bar garuruwa da ƙauyukan nasu. A Mozambique kuma hukumomi sun ba da sanarwar barkewar masifar cutar kwalara a arewacin ƙasar a sanadin rashin ruwa sha mai tsafta bayan wucewar guguwar Kenneth da ta yi ɓarna mai yawa a ƙasar. Yanzu haka an ce mutane fiye da 10 ne suka kamu da cutar kwalara ɗin bayan da guguwar mai ƙarfin maki 4 ta ratsa ƙasar. inda ta zo da iska mai tafiyar kilomita 280 cikin sa'a daya. Haka kuma guguwar ta kashe akalla mutane 41. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dangantakar da ke tsakanin kafofin watsa labarai da gwamnatocin siyasa ita ce maudu'in wannan shekara na shagalin ranar 'yan jaridu ta duniya, wacce ta kunshi hidimomi fiye da 100 a sassa daban-daban na duniya. Wannan ma shi ne karo na farko da ake shagalin wannan rana a Addis Ababa, babban birnin Ethiopia. Akan haka ne ma Bellini Soyem, sakataren watsa labarai ta ofishin Prime Minister kasar, ta ba da sanarwar cewa gwamnatin kasar na shirin kafa dokar hana lafazin batanci da watsa labaran ƙarya. Ethiopia dai ta yi ƙaurin suna a duniya saboda yadda take gallazawa 'yan jarida kafin zuwan Prime Minister kasar na yanzu mai ra'ayin canji Abiy Ahmed. A watan Afrilu shekarar da ta gabata, gwamnatin tashi ta saki 'yan jaridu da yawa da aka tsare. Wata mace 'yar kasar Vietnam da ta yi kokarin kashe Kim Jong-nam, wanda dan uwa ne ga shugaban Koriya ta Arewa, na hanyarta ta komawa kasar ta ta asali. Mace mai suna Dong Tai-hung ta yi ta nuna farin ciki bayan da aka sako ta daga wani gidan yari na kasar Malaysia a yau Juma'a. Hung ta amsa laifin tuhumar raunata mutumin a watan jiya, bayan lauyoyin masu shigar da kara sun janye tuhumar kisa a kanta. Da farko an yanke mata hukuncin daurin gidan yari na tsawon watanni 40, amma daga baya aka sako ta da wuri don biyayyar da ta nuna a matsayinta na fursuna. Haka kuma an saki wata mace ta biyu da ake zargin su tare a watan Maris. Ita macen ta biyu 'yar kasar Indonesia ce, ana kiranta Siti Asiyai. Ita ma an janye tuhumar kisa a kanta. An dai zargi matan ne da laifin kashe Kim Jong-nam a filin jirgin saman Kuala Lumpur a watan Fabrairu shekarar 2017, bayan sun watsa mishi garin wani abu a fuskarsa. A ƙarshe, Prime Minister kasar New Zealand tana dab da zama amarya bayan da saurayinta da ya daɗe yana nemanta ya yi mata tayin aure. Prime Minister Jacinda Ardern da saurayinta Clark Gayford sun bayyana shirinsu na yin aure ne a lokacin bikin Easter. A cewar mai magana da yawun Prime Minister, shi dai Gayford, wanda mai gabatar da wani shirin talabijin ne game da kamun kifi, shi ne mai kula da 'yarsu mai watanni 10 da suka haifa tare da Prime Minister. Da aka tambayi Prime Minister Ardern a bara idan ko ita ce za ta yi wa Gayford tayin aure, sai ta ce a cikin raha, ina son in sanya shi zufa da jin jiki da wannan tambayar shi kanshi, amma ba zan kyale shi ba. Prime Minister Ardern mai shekaru 38 ita ce ta zama shugabar kasa ta biyu a duniya da ta taba haihuwa yayin da take kan karagar mulki. Shugabar kasar Pakistan Benazir Bhutto ita ce mace ta farko da ta haihu yayin da take shugabancin kasa.
Zahar Aminu fa kike nan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To zamu fara ne daga Najeriya, inda kamar yadda wasu gungu suka ji a farkon shirin, a wani mataki na neman bakin zaren matsalar tsaro da ta'addabi wasu sassan arewacin Najeriya. A karan farko gwamnatin tarayya ta gayyaci shugabannin Fulani, ciki har da waɗanda suka yi bore domin jin ƙorafe-ƙorafensu. Daga birnin Kebbi, inda wannan taro ya gudana, ga Murtala Faruk sanye da ƙarin bayani.
A can baya dai shugabannin ƙungiyoyin Fulani a Najeriya sun sha kokawa akan rashin sauraron matsalolin Fulani makiyaya da aka fi ta'allakawa da ayyukan ta'addanci musamman a arewacin ƙasar, wanda ake ganin na ƙara hura wutar tashe-tashen hankula a yankin. wannan ne yasa a karon farko gwamnatin tarayyar Najeriya ta gudanar da wani babban taro a birnin Kebbi wanda ya hada hancin dukkan masu ruwa da tsaki a sha'anin tsaron kasar da kuma shugabannin Fulani a dukkan matakai a karkashin jagorancin ministan lamuran cikin gida Abdulrahman Dambazau.
This gathering is aimed at part of the steps we've been taking to end some of the crisis between herders and farmers.
Minister Dambazau ya ce wannan taron wani sashe ne na matakan da ake dauka domin samar da maslaha da kawo karshen rikici tsakanin Fulani da manoma kamar yadda yake kunshi a manufofin kasashen kungiyar ECOWAS. To sai dai mukaddashin Sufeto General na ƴan sandan Najeriya Muhammad Adamu yana ganin matsalolin tsaro da ake fama da su a arewacin Najeriya sun wuce na fada tsakanin Fulani da manoma.
Wayannan mayagun mutane ne wanda kawai suna neman ba abin da suke nema sai dai su musgunawa mutane su kwace musu kayan su. Barayi ne kawai wayannan mutane. Kuma kamata yi dukkan mu mu hada kai mu ga cewa ban bar wayannan barayin sun ci gallaban mu ba. Duk inda suke nan mu fitar da su. Wanda za su gyaru wanda ba za su gyaru ba mu kai su prison.
To ko menene manufar zaben jihar Kebbi domin gudanar da taron? Tambayar kenan da nayi wa mai masaukin sa gwamnatin jihar Abubakar Atiku Bagudu.
Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya aiko a hadu da shugabannin Fulani duka na Najeriya jin matsalolin su kuma da hanyar da za a taimaka musu domin inganta da rayuwarsu wajen zaman lafiyar kasa da bunƙasar da kasa wajen wadatuwar abinci da nama da madara da nono.
Na nemi jin ta bakin shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta me yake Allah na kasa Muhammad Kiro Ardo Zuru ko wani tasiri wannan taron zai haifar?
Tunda tarihin Najeriya yake ba a taba dauko hanya ta walwala matsalar rikicin bayyace ba. Domin duk abun labari ne wasu ne ake turowa in ma sun je ba za su wadi abun da ke gaskiyar magana ba. Amma yau shugaban kasa yake hukunci da kansa ya turo ainihin duk wani wato shugaba na tsaro yau ana tare da shi. Kaga ba magana jita-jita bane saboda haka babban tasiri ma ko zaman da akai kawai haka a wace dan ba a ce komi ba to ya tabbata da cewa yanzu al'umma Fulani sun samu jagoranci an dawo a saurari menene gaskiyar magana wannan ya tabbata da cewa kenan ashe dama in aka dauki mataki na walwala matsala ta ruwan sanyi ta hita yaki kuma ita harkar yaki ta duk duniya ba taba kare ta da bindiga ba da zaunawa a fahimci juna ake karewa muna gani yau an kafa foundation na tabbatar da zaman lafiyar Kilani da manoma.
Rahotanni dai sun nuna cewa taron na tsawon sa'o'i uku da aka gudanar da shi a sirrance ba tare da yan jarida ba ya kunshi dukkan Fulani ciki ko har da waɗanda ake zargin suna cikin yan tada kayar baya domin jin nasu bukatu da korafe-korafe tare da zimmar samun maslaha ga kalubalen tsaro. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya.
To a sassan duniya ana ci gaba da bukukuwan murnar zagayowar ranar yan jarida. Ana bukukuwan ne yayin da yan jarida da dama ke fuskantar kalubale daban-daban da suka hada da musgunawa, rashin biyan albashi da dai sauransu kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Ibrahim Abdulaziz daga Yola.
Majalisar Dinkin Duniya ce dai ma ta kebe wannan ranar ta huyu watan Mayu kowace shekara domin duba yin rawar da yan jarida ke takawa wajen ci gaban kasa. To sai dai kuma kamar da kididdigar kungiyoyin kare haƙƙin yan jarida ke nunawa a kowace shekara yan jarida kan fuskanci matsaloli da dama da suka da musgunawa kana a wasu lokutan ma har da kisa. To ya koya aikin jarida yake ga kasashe masu tasowa irin Najeriya. Ga mara ta bakin wasu yan jaridan.
Sunana Umar Yusuf, ina tare da jarida Vanguard Newspaper. Wani lokaci ai soko ko DSS ne ko commissioner of police ne in ba su ji dadi labarin ka ba sai su gai sai ka zuwa office na su sai ka ya ka rubuta labarin ba saba dore ne ba wanda ai so biyu so uku DSS koko commissioner of police suna su su sage shi ne zuwa office na su.
Sunana Yakubu Musa Uba, aiki da kamfanin international labarai na Najeriya. Ni dai zan ce kalubale da nake fuskanta da yan matsayina na jarida shine rashin bada haɗin kai musamman daga hukumomin gwamnati kamar mu da muke zanne nan arewa maso gabas abin da ya shafi kamar su Boko Haram da sauransu. Daga zara abu ya faru ka kira su kuma kana so ka tantance gaskiya don ka bada labari yadda yake sai ga suna kakkauce ma ko wajen taron siyasa ka zo kai dan jarida kana so ka shiga ciya ka ga hana ka shiga sannan kuma yan bangar siyasa ka ga suna shiga ko da wajen taro ne ga yan bangar siyasa akwai su jama'an tsaro za su tura ba su yan jarida za su samu suna kuma tsaba kuma tsaba. To irin wannan su ne abubuwan da nake fuskanta.
Rashin biyan albashi da kuma korewa a cewar Malam Ibrahim Shehu Adamu, wani tsohon ma'aikacin gidan rediyon BBC, na makwacin wasu kalubalen da ƴan jarida ke fuskanta a kasashe masu tasowa.
Wato kaɗan daga cikin matsalolin da ƴan jarida suke fuskanta sun haɗa da rashin biyan isassun albashi da ba sa samu. Wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da ke wato rage musu ƙwarin gwiwa wajen bayyana gaskiya ko madacinta, saboda a lokuta da dama mutane da labaran ke shafana bada na goro sai a manta da al'amuran gabaki ɗaya. Sannan kuma akwai batun horo da samun isassun kayayyakin aiki na zamani, saboda a kullum abubuwa na canzawa, akwai sabbin hanyoyin inganta aikin jarida, amma saboda kafafen yada labarai ko kuma na jarida ba sa samun isassun kuɗaɗen gudanarwa, ɗan jaridan ba sa samun horon da ya kamata da kuma irin kayayyakin aikin da suke bukata na aikinsu. Sannan kuma akwai jami'an gwamnati da ba sa taimaka wajen samar da bayanan da ya kamata ga 'yan jarida, duk da doka ta tilasta musu su yi haka idan an buƙaci yin hakan. Wannan na ƙara kawo cikas wajen samun ingantattun bayanai wajen rubuta labarai. Na ƙarshe, wato uwa uba shi ne labaran bogi da suka addaba kowane ɓangare na al'umma. Wannan yana kawo cikas ga aikin 'yan jarida, domin dole ne su zage damtse su ƙara bincike domin su bayyana da gaskiya, saboda mutane yanzu abubuwa sun shige musu da dama, ba sa bambanci labaran gaskiya da na ƙarya.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To, idan muka leƙa jamhuriyar Nijar, ma bukukuwan ake yi na ranar 'yan jarida ta duniya, inda wakilin Musulun Mumuni Barma ya haɗa mana rahoto kan irin ƙalubalen da mata 'yan jarida ke fuskanta.
Aikin jarida na daga cikin ayyuka na gaba-gaba da mata suka runguma a jamhuriyar Nijar daga lokacin da ƙasar ta tsunduma ta farkin demokuraɗiyya kawo yau. Sai dai bayanai na nunin 'yan jarida mata ba sa samun sukunin gudanar da aikin kamar yadda ake bukata, sanadiyar wasu matsaloli. Malama Salamatu Medaji ƴar jarida ce mai zaman kanta.
Ka tai neman rahoto, wata rana kanin ka je gidan naka dare yayi. To yara da fa wata rana, in ba dan weekend ba hakan gashi mata iyaye yara su ga iyayensu hakan, akwai dai abubuwa da dama waɗanda suke wakana, saboda mata ba a ba mu dama. A ce yau an ɗauki mace da Chris and Chef, koko a ce guda-guda ne kake gani, koko a ce wata misiyo in ta zo a ce kai a bari aika wannan mace, a yawancin dun maza ne.
Karancin albashi da rashin sake ragamar gudanar da aiki su ma wasu matsaloli ne na daban da ke yi wa 'yan jarida mata tarnaƙi. In ji Aryata Sala, ita ma 'yar jarida mai zaman kanta.
Da sha an ba wani albashin kirki gare ka ba, balle ka iya ɗaukan duk wani ɗawainiya da za a maka a gida da wannan kuɗi da za ka samu. Kenan duk wani aiki na gida kai ne za ka yi shi. Aikin jarida ku kasan baka san lokacin hutawa ka, baka san lokacin komawa ka ba. To ji ba kai baka da albashin kirki, baka yi asiran komi gidanka ba. Kenan kana goga nan, in ka zo ka yi da ka tahiya ka je da umman suka samu aikin gidan. To mu shi a nan Niger shi yake hana mu. In ka lura matan ko akwai wanda suke da dan mukami ma a nan Niger, a aikin jarida mata masu mukami kadan ne.
Yanzu haka kungiyar AFACTA matan Afirka ma'aikatan watsa labarai reshen Niger ta fara yunkurin samar da hanyoyin warware waɗannan matsaloli, kamar yadda shugabar kungiyar Amin Yandu ta shaida mun.
Kungiyarmu ta kafa wasu hanyoyi da zai sa nan zuwa gaba mu samu sauki. Hanyoyin nan shugabanmu na 'yan jarida sun ce za su taimaka muna in mace ta yi aikinta, ka a kula da nauyin da agirita na gida a bata masai. Tunda ta yi aiki a bata matsayin, ita ne za ta dauko matakai da zai kama mata don ta samu ta gama su aikin gidan da aikin ne a bata matsayin.
Dokokin Nijar sun yi tanadin kason musamman domin mata a duk lokacin da ake rabon mukamin shugabanci, saboda haka shugaban hukumar sadarwa ta CSA Dr. Kabiru Sani ke kiran shugabannin kafafen yaɗa labarai akan wannan magana.
Kamar su suffosta 100 ana son kaga 25 a cikin mata ne ne. Shi kadai ma ana application shi zai ba mata dama su ma su redactin aikin jarida. Sa ana kwatanta musu aikin jarida shi ma ba na namiji ne ba kadai. Kasan majar kaga mata sun dan maza yawa kadan.
Nauyin da yawa jaba a wuyan kafafen yaɗa labarai domin ci gaban demokradiya na matsayin wani maudu'in da tawagogin kasashen Afirka ke tantaunawa a kansa a garin Addis Ababa a albarkacin ranar 'yancin aikin jarida ta 3 ga watan Mayu. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Kuma da la yanzu kuma ga wani so mun tabi.
na yi tirimin farko ina dakon zai na biyu ina nan ina aiki kawai sai na ji matasa wasu da kawai suka far min suka kama ni da duka ba da ba tambayar me ya faru ko kuma me damuna kawai dai na ji an afka min aka fara duka na
wani ɗan jarida kenan da wasu suka bi shi har ɗakin watsa labarai suka nakaɗa mai duka sai a biyo mu a shirin mu na dare domin jin ƙarin bayani da kuma dalilin da yasa suka yi wannan aika-aika. Masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC inda yanzu agogo ke cewa karfe 11 dare ne wato 11 safe da minti 20 yanzu ga shirin mu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya zama mai neman tikitin takarar shugabancin kasar Amurka a ƙarƙashin jam'iyyar Democrat da ya fi karɓuwa ya zuwa yanzu cikin jerin waɗanda ke neman tikitin jam'iyyar kamar da sakamakon wani binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna. Yau wannan batu shirin duniyar Amurka zai mai da hankali a kai sunana Mahmud Lalo. Yadda aka tatsi tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden kenan a ranar Litinin da ta gabata a gangamin yakin neman zabansa na farko a birnin Pittsburgh. A wannan gangami Biden bai yi wata-wata ba ya fara da ciccikar shugaba Donald Trump wanda ya zarga da daukan matakan raraba kawunan Amurkawa.
We Democrats,
yace ya zama dole mu fada musu mu su waye. Mu 'yan Democrat mu zaɓi makoma ta gari a maimakon tsoratarwa, haɗin kai a maimakon raba kawuna, sannan abu mafi muhimmanci mu zaɓi gaskiya a maimakon ƙarya. Da yawa daga cikin masu goyon bayan Biden sun hallara a wannan gangami nashi na farko. Daga cikinsu akwai Marsha Williams.
Ina ganin Joe Biden shine mutumin da muke bukata domin ina ganin shi mutumin kirki ne mai faɗin gaskiya. Wannan kuma shine abin da yafi muhimmanci a
Trump. Sai dai a wani gangamin yakin neman zabe dai a Wisconsin, shima Trump ya ci ciki 'yan Democrats.
So Democrats are now the party of high taxes, high crime.
Yace jam'iyyar Democrat ta zama ta masu tsawwala kudaden haraji, masu aikata manyan laifuka da bude kan iyakokinmu, da bada damar zubar da juna biyu. Da ya kace almun da hana da yaudara. Jami'ar Republican kuwa ita ce jam'iyyar da ta tattaro dukkanin Amurkawa. Wannan haka yake ba abu ne mai wayar fahimta ba.
The Republican Party is the party for all Americans. That's what it really is. And common sense.
To a baya dai shugaba Trump ya sha shiga shafin Twitter yana sukar shekarun Biden duk da cewa dukkansu sun haura shekaru 70.
I am a young, vibrant man.
Ni matashi ne mai jini a jika. Idan na kalli Joe, ni ban san komai a kansa ba, ban sani ba. A yanzu haka Biden shi ne ɗan takarar da ya fi dukkanin 'yan takara 20 da suka fito neman tikitin jam'iyyar ta Democrat karɓuwa. Baya ga shi sai sanata mai wakiltar jihar Vermont wato Bernie Sanders. Sanders dai na ɗaya daga cikin masu neman tikitin takara da ke cewa Amurka na buƙatar garin bawul.
Our job is not just to win the White House.
Yace aikinmu ba wai kawai mu karbe ikon fada White House bane. Burinmu shine mu sauya akalar tattalin arzikin Amurka da gwamnatinmu. To sai dai masu fashin baki a fannin siyasa irin su Matt Dalet na Jami'ar George Washington na ganin ga dukkan alamu shigar Biden cikin takarar bai tsorata abokanan karawarsa a ƙarƙashin jam'iyyar ta Democrat ba.
The field's much wider open and
fagen takarar na da fadi sosai dangane da batun Biden. Kusan za a iya cewa yayi wuri a fadi irin tasirin da yayi, sai dai kawai abu ne da yake a bayyane cewa Biden yayi suna, yana kuma da kima idan mutane sannan ana son sa. Ita dai jam'iyyar ta Democrat tana da zaɓin masu neman tikitin takarar shugabancin ƙasa a baɗi da kuma waɗanda suka fito daga tsirarin al'ummomi. Sai dai masu fashin baki na ganin cewa jam'iyyar na bukatar kwakwaran ɗan takara da zai fafata da shugaba Trump, a cewar Bill Sweeney na Jami'ar American University.
We had the most diverse field in the history of the country, and Democratic voters have a great deal to choose.
Wannan ya nuna cewa a karon farko an samu mutane daban-daban da suka fito neman takara. Jam'iyyar ta Democrat na da zabi da dama. Sai dai wata tambaya da suke ita ce, shin wannan shine dan takarar da zai doke Donald Trump a shekarar 2020?
Is this the person who can beat Donald Trump in 2020?
To ga dukan alamu dai hankulan mafi akasarin yan jam'iyyar ta Democrat dake wannan tambaya sun fi kwanciya da zaɓin Biden, dalilin da masu fashin baki suka ce shi yasa ya zama ɗan takara na gaba-gaba a jam'iyyar ta Democrat. To yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Saƙonmu na farko a yau ya fito ne daga Buhari Yahaya a jihar Yobe tarayyar Najeriya, inda ya ce zuwa ga gidan rediyo VOA Hausa, hakika yau take ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya, don haka nake taya ɗaukacin ma'aikatan wannan gidan rediyo murnar zagayowar wannan rana. Da fatan Allah ya muku jagora akan aikinku. To madalla mun gode. Ga kuma saƙonmu daga Sanusi Ishaq Adam Tudumada Kano tare da Yawale Sani Takai da kuma Abubakar Bello jihar Bauchi, su kuma suka ce assalamu alaikum VOA Hausa. A yau za mu yi amfani da wannan dama domin mu taya daukakin 'yan jarida murnar zagayowar wannan rana ta 'yancin aikin jarida ta duniya. Muna ƙara kira ga gwamnatocin ƙasashenmu na Afirka akan cewa ya kamata su baiwa 'yan jarida cikakken 'yanci da suke da shi domin gudanar da aikin su yadda ya kamata. Mun gode VOA Hausa. Ga kuma saƙonmu na gaba daga Musa Hadarin Asuba mai Sabko da Magaram, shi kuma ci a kwana a tashi shekara kwana ce yau ya rage sauran 'yan kwanaki kaɗan mu shiga cikin wannan wata mai alfarma wato Ramadan. Fatanmu a nan shi ne Allah ya sa mu shiga da kafar dama kuma Allah ya ba mu albarka da ke cikin wannan wata. To amin. Saƙonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban ƙungiyar murya talaka na jihar Kebbi, da Sani mai lange-lange Yawuri, da Aliyu Usman taka lafiya birnin Kebbi, da kuma Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya. Su kuma suka ce muna kira ga gwamnatin Najeriya na cewa ya kamata ta ƙara ɗaukar ƙwaƙwaran mataki dangane da matsalar tsaro a Najeriya, domin wallahi lamarin a halin yanzu ya wuce maka idan rawa, domin a koyaushe suka ji an ce an kashe wasu an yi garkuwa domin neman kuɗin fansa, ko kuma ka ji an ce an sace wasu. Saboda haka muke kira ga gwamnatin Najeriya da cewa ya kamata su ɗauki ƙwaƙwaran mataki akan wannan lamarin. Da fatar Allah ya kawo mana sauki.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugabar kasar Jamus Angela Merkel da sakataren harkokin wajen Burtaniya Jeremy Hunt na ziyarar kasashe daban-daban na Afrika a cikin wannan mako, alama da ke nuna cewa kasashen yammacin Turai sun fara neman wasu hanyoyin faɗaɗa harkokin su na tattalin arziki da kasuwanci da maganar shige da ficen bakin haure da kuma harkokin tsaro. Rahotanni daga India na cewa mahaukaciyar guguwar nan ta Fani da ake fargabar zuwanta ƙarshenta ta dira a jihar Odisha ta gabashin ƙasar a yau Juma'a, inda take tafe da ruwan sama da kuma iska mai ƙarfin gaske. An ce mutane sama da miliyan 100 ke hanyar wannan guguwar, kuma akalla mutane miliyan 1 da ke bakin tekuna sun saurari jan kunnen da gwamnati ta yi musu tuni sun tashi sun bar garuruwa da ƙauyukan nasu.
To masu sauraro, da kuma kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi, za ku ji wani sabon shirin da zamu zo muku da shi Allah da kada manta. A lokacin ne zamu bude layukan mu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku. Yau kofa bude take, ku faɗi duk abin da kuke so. Yanzu a madadin ita Zahra Aminu Fage da ta tsaya ne gabatar da shirin, sai Tadi da ya haɗa shirin baki ɗinsa, da kuma injiniyan mu Aidan da ya haɗa mana sautuka. Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC. Kada ku yi nisa, ga shirin yau da gobe nan tafi.